This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya da safiyar yau Lahadi 22 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Rasha da China sun fara atisayen haɗin gwiwa na sojojin ruwa ji Asabar a ruwayen Japan, a cewar kamfanin dillancin labaran Rasha wanda ya ruwaito bataliyar Pacific ta Rasha na faɗin hakan. Tawagogin jiragen ruwa na bataliyar Pacific ɗin Rasha da na rundunar sojin ruwan China sun taso daga Vladivostok don gudanar da atisayen haɗin gwiwa na Rasha da China mai lakabin hulɗar Bebu ta shekara ta 2024 ta atisayen sojojin ruwa, a cewar kamfanin dillancin labarai na RIA wanda ya ruwaito bataliyar Pacific ɗin na faɗin hakan. Za a yi amfani da makaman kakkaɓo jiragen sama da na tarwatsa jiragen ƙarƙashin ruwa, a cewar RIA. Rasha da China sun yi gwajin harbe-harben makami mai linzami da bindigogin artillery a wannan watan a matsayin wani ɓangare na atisayen sojojin ruwa a teku na shekarar 2024, wanda shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana da cewa musabbabin yinsa shine shirye yadda za a taka ma Amurka birki a Pacific. Shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ji Asabar ya ce Isra'ila na aikata abin da ya kira babban laifi na marasa kunya ga yara ƙanana, amma ba ga mayaƙa ba. Kalaman nasa na zuwa ne kwana guda bayan da wani harin da Isra'ila ta kai ta sama kan Beirut, babban birnin ƙasar Lebanon, ya halaka mutane aƙalla 31, ciki har da yara 3 da mata 7, a cewar ma'aikatar lafiyar Lebanon. Harin na ranar Juma'a, wanda a cewar wasu majiyoyi ya auna wani gini da ke kusa da wata makarantar Nazari, shine mafi kisa a tsawon shekara guda a tashe-tashen hankulan Isra'ila da mayakan Hezbollah na Lebanon masu samun goyon bayan Iran. Wannan hari ya biyo bayan wasu hare-haren da aka kwashe kwanaki biyu ana kaiwa, inda aka sa na'urorin sadarwa na pages da kuma na oba-oba da ƴan Hezbollah ke amfani da su suka yi ta bindiga. Lebanon dai ta ɗora laifin wannan harin kan Isra'ila, wadda ita kuma ta ƙi tabbatarwa ko ƙaryatawa. Shugaban Kenya William Ruto ya isa ƙasar Haiti jiya Asabar, a daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke neman hanya mafi inganci ta taimaka ma ayyukan tabbatar da zaman lafiya da sojojin ƙasashen Kenya da Jamaika masu fama da rashin kayan aiki ke yi a ƙoƙarinsu na taka burki ma ƙungiyoyin daba da ke tozarta ƙasar ta yankin Karibiya. Ruto ya sauka daga jirgin sama ya taka ya wuce wasu sojoji masu ɗauke da bindigogi, wasu jami'ai na gefensa yayin da yake tafi kan wata ƙaramar jaridar duma. Ya doshi inda sojojin Kenya suke a filin jirgin saman, inda aka shirya cewa zai gana da wasu jami'an 'yan sanda waɗanda ke fafatawa da 'yan daban. Kenya ce ƙasar da ta fara tura sojoji a matsayin wani ɓangare na faɗaɗɗen aikin Majalisar Ɗinkin Duniya na taimaka ma ƙasar ta Haiti, wadda ta faɗa cikin ruɗami biyo bayan kisan gillar da aka yi ma shugaba Jovenel Moise a shekara ta 2021. Ana fa shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana ɗan ganin sauƙi a tsadar kaya a Najeriya, amma fa duk da wannan alama ta yiwuwar 'yan Najeriya masu fama da tsadar rayuwa su daɗa samun sauƙi. Faɗuwar darajar naira, inda dala ɗaya kan kama daga naira 1,200 zuwa 1,600 ko ma fi, da kuma ci gaba da tsadar mai na tauye wannan ɗan sauƙin da aka samu tare da barazanar maido da tsadar rayuwar baya. Wani injiniya mai yaya 4 Michael Anthony ya ce shi har yanzu yana jin radadin tsadar rayuwa fa sosai. Ya ƙara da cewa,
in the month of July I bought a bag of rice at the rate of 65,000 naira. But as I'm talking to you now, 3 days ago, I bought a bag of rice, 95,000 naira.
Engineer Michael ya ce a watan Yuli na sayi buhun shinkafa naira 65,000 amma a yanzu da nake magana da kai kwanaki uku da suka gabata na sayi buhun shinkafa naira 95,000 a wannan kasar har yanzu ina kashe kuɗi sosai wajen sayen kayan abinci a kasuwa farashin kaya na hauhawa saboda hauhawar farashin mai
like people that normally buy in bags they now buy like half
nan kuma wata blessing otubaci mai sayar da kayan abinci a wata ƴar maciya dake a wani gefen garin Abuja ke cewa mutanen da ada kan sayi buhunan abinci a yanzu rabi ma suke saye ni kaina ada nakan yi sarin buhuna 10 na shinkafa amma yanzu ban iyawa a ƙarshe jiya asabar Ukraine ta ce ta kai harare kan wasu wuraren ajiye makamai na Russia da daddare Hare-haren da suka dada nuna yadda Ukraine ke dada samun sukunin kai hare-hare harshen cikin Russia. Jami'an gwamnatin Russia sun tabbatar da harin na Ukraine kan ɗaya daga cikin depo-depo na makaman Russia a yankin Krasnodar da ke kudancin ƙasar da cewa da jirage marasa matuƙa ne aka kai harin kuma sun ɗau matakan sauƙaƙa illar harin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmi a kazan ba.
Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan mu da arzikin saki kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tunda ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulrauf jagorar shirin Madalla shirin na wannan makon zai mayar da hankali ne akan wani taro da aka gudanar a birnin tarayya Abuja tsakanin matasa da shugabanni na neman hada kai don samar da sabbin dabarun magance matsalolin tsaro musamman a arewacin Najeriya taron mai taken matasa da shugabanni su hada kai don samu mafita mai dorewa a magance matsalolin tsaro ya samu halartar jiga-jigai a kasar kama daga gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal tsohon ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Farfesa Isa Alfantani masu rike da makaman gwamnati don kasuwa fitattun matasa a yanar gizo da dai sauransu inda aka tattauna akan dabarun haɗin gwiwa na zamani a matsayin jigo wajen samun mafita ga yanayin da ake ciki na rashin tsaro yanzu bari mu sada ku da wasu matasa da suka sami labarin taron a dandalin sada zumunta kuma suka yi tattaki zuwa wajen taron a Abuja daga birnin Kaduna
ni sunana Fatima Bigdamago ni ɗaliba ce kuma marubuciya kuma sannan ƴar kasuwa gaskiya akwai agugguwa da yawa da na koya a wajen da ni ma daman tun asali ina da tunanin me zan iya yi da in gani ma na taimaka ma mutane da suke tasowa saboda na taso na ga akwai waɗanda suna son su koyi ilimin mu a community me zamu iya yi dan mu ga cewa mun taimaka ma waɗannan yaran gaskiya kafafan sada zumunta suna da matukan tasiri sosai saboda yanzu abu kadan ne za shi ga ya faru ko na dadi ko na mara dadi za shi ga a tsakanin minti 30 ya yadin ma duniya ta ko ina idan aka jajuce da mutanen da suke da karfi a kafafan yada zumunta aka hada kai wajen cewa a ga an saka abin da ya kamata wani matashin da ke tasowa shi ga wannan fayayi kuma gashi an nuna kan ni ma ba zo ni nayi ni ma
sunana Usman Musa Jajere na karanta information technology kuma ina sanoyi daya biyu so alhamdulillah gaskiya wannan taro da aka yi abu ne wanda yanzu a Najeriya gaba ɗaya ko in ce arewacin Najeriya muke bukata so wannan taro gaskiya abu ne mai kyau wanda kuma kowa yayi farin cikin shi wanda kuma muna fatan duk wanda ya zo wannan taron ya dauki abu sama da 2-3 ya tafi da shi indai har ya san me kawo shi wannan wajen saboda irin mutanen da suka zo tsofin jami'an tsaro da wanda suke kan karagan mulki wanda kuma akwai gwamna ɗaya da ya zo shi wanda yana daga cikin gwamnoni da yafi kowa ma a arewacin Najeriya fuskantar rashin tsaro a jihar shi so wannan zuwan shi ne ya kara mawa abin armashi saboda duk tambayoyin da kace suka yi akan insecurity shine daidai wanda ya kamata baka wannan ansa an kuma in kika duba da wanda ya zo shi tsohon minister communication and digital economy professor Isa Ali Ibrahim Fantami so zuwan shi wannan wajen ya sako mu bayanai da yawa wanda ya kamata mu kuma a matsayina na abin da na karanta harkan fasaha information technology saboda mu ma muna da abin da zamu yi a cikin wannan abin ba wai sai iya jami'an tsaro ba so abin da yazo yi shi ma ya fada abubuwa da yawa wanda ya kamata in aka bi su ta fannin ilimi shi da kuma fasaha shi za a samu abin da ake nema
wata matashiya mata ce ta karu da ilimi a wajen taron
sunana Sumayya Habib Damagum ni daliba ce kuma sannan ni yar kasuwanci ne wato self employed ina yin sana'ar dinkuna na ji dadin halatan taro saboda taron ne na manyan mutane da kuma matasa kuma taron gaskiya akwai amfana akwai ilmanta a cikin shi saboda zaka karu da ideas din mutane daban-daban daga manyan har kuma youth domin abubuwan nan yana farawa daga kasani daga matasan kamar mu sai mun fara yin abu daga gida sannan kuma mu fita da shi waje to idan aka gyara yaran su ne za su girma su san cewa ya kamata a ce su san yanda za su gyara kansu ba tare da sun jira ko wani gwamnati ta zo ta taimaka musu wajen kawo matsalan da za a gyara cikin gida ba
ko menene tasirin gudanar da irin wannan taron a daidai wannan lokaci tsohon babban jami'i a babban bankin Najeriya wato CBN Alhaji Umar Biriga ya ce
ni ina ganin tasirin taron abun da ya fara nuna mana shine fito da rawan da matasa ke takawa a cigaban kowace kasa lalle kamar yadda aka tattauna matasa ba fa su ne manyan gobe bane su ne manya yanzu dan muka yi la'akari da irin shugabannin da aka yi a baya suna da kananan shekaru aka saka su manyan makamai daban-daban kuma an ga irin ayyukan da suka yi don haka duk kasar da take so ta ci gaba to talle ya kasance tana da matasa masu ilimin nan na aljini ne ko na zamani ne masu sana'a ingantacciya da za su iya rike kansu masu tarbiyya kuma masu da'a samun akasin haka kullalle illa ce babba ga wannan al'umma tsaronta zaman lafiyanta ci gabanta tattalin arzikinta dole za a samu na kasu haka wannan taro ya fito mana da wannan rawa da matasa ya kamata su taka kuma su kai kokarin takawa illa dai ana da bukatar hada karfi da karfi fatan gwamnati da masu haro da shuni a tabbatar an ba wa matasan nan gurabe tun daga wurin karo ilimi sannan in sun yi ilimin kuma a ba su mukamman da suka dace da ilimin su dan su ma su ba da gudunmawar su rashin yin haka shi ke bada babbar baraka a ga matasa jiwa ba su da aikin yi kullun ji suke kowa ma abokin gaban su don haka ba su da inda za su huta wajen su wanda suke da dama kenan su sa yaddatan su su shiga kafafen sada zumunta su yi ta zage-zage ba wanda suke gani da gashi ba wani ne ya ja ba dole ita kasa al'umma duk su suka jawo don haka za a iya maganin sa
to Alhaji Umar me zaka ce dangane da darasin da wannan taro ya koyar
irin wannan taro abin da yake nuna mana dole a ba wa kowa haƙƙin shi da ya dace kuma musamman su matasa kuma wannan taro ya fito mana da muhimmancin cewa gwamnati fa dole ta mai da hankali akan matasa wato ma'aikatan youth da ma na wasanni tunda daman abubuwa ne da ya shafi matasa hatta ma'aikatar mata ya kamata dole suna da rawar da za su dinga takawa a harkan da ya shafi matasa don haka yana da kyau a dinga shigo da irin wannan ma'aikatu na gwamnati wurin shirye irin waɗannan taruka da ku wannan kungiya ta kuta connecting the dots suka shirya
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu bari mu sada ku da shugaban kwamitin gudanarwar taron na connect the dots wanda zai mana bayani akan yadda kafofin sada zumunta ke da amfani da akasi
sunana Abubakar Muhammad Abujega to zan fara da cewa alhamdulillahi ganin cewa lokaci yayi an yi taro an gama shi lafiya kuma alhamdulillahi muna sa ran koya kuma gidan shi lafiya wanda suka halarci wannan taro na biyu kuma a kullun a duk lokacin da ake magana akan hanyar sadarwa na zamani wato ita social media na kan faɗa cewa yana da amfanan shi kuma da kuma rashin amfanan shi kamar yadda kowanne abu yake da shi so wannan wuri da muka je jama'a da yawa a wurin ai musu tambayoyi sun ce ai ta hanyar sadar zumunta ne na zamani suka ga wannan abin so yayi tasiri sosai sosai fiye da ma inda mu muke tunani saboda gaskiya jama'a sun halarta kuma duk wanda ke gani a wurin zaki ga faran-faran yana nuna annashuwa yana jin daɗi wanda kuma mu abin da dama muka so kenan da shi a gabanin da su matasan a haɗu a zauna a ji daɗi sannan kuma a fito da hanyoyi da dabaru na yadda za a kawo ƙarshen wannan abu da yake damun mu most especially a arewacin Najeriya
to Malam Abubakar waɗanne irin darasi kuka koyar a wannan taron da kuka shirya
darasin da na koya a wannan taro suna da yawa gaskiya zan fara da cewa an yi maganganu da yawa akan yadda za a bi hanyoyi na amfani da kimiyya as technology kenan wajen ganin cewa an daƙile wa'innan miyagu akan wannan abu da yake damun mu so hanyoyin gaskiya yana da tasiri wanda tuntuni an ta maganganu akan cewa waɗannan mutanen har idan suna iya amfani da wayoyin sadarwa su yi bidiyo su sa a wannan kafafen yaɗa labarai na zamani, to me yasa ba za a amfani da waɗannan abubuwa a dakale su ba? To gaskiya masana da yawa da kuma shugabanni sun kawo hanyoyi da dama wanda muke ganin cewa in Allah ya so ya yarda za mu ga yadda za a yi amfani da waɗannan hanyoyi a ga cewa an rage shi sosai saboda abu ne da yake damunmu.
Menene masana suka fi jaddadawa a yayin taron naku?
Masana da shugabanni da suka yi maganganu a wurin gaskiya sun ba da shawarwari da yawa. Wasu sun yi magana akan cewa a samu matasa aikin yi, wasu sun yi magana cewa a tabbatar da cewa matasa sun yi ilimi, saboda idan za ki duba ki gani za ki ga cewa su ma waɗannan 'yan bindigan za ki ga su ma matasa ne. To kin ga wasu kuma za ki ga cewa suna faɗin an ɓata musu rai, su ba su ga amfanin gwamnati ba, gwamnati ba ta yi musu komai ba, sannan kuma ana cin zarafinsu kuma babu abin da ake yi. So masana sun yi maganganu sosai sun ce idan aka bar matashi babu ilimi babu sana'an yi, to fa an bar shi ne a duniya duk abin da ya zo ya gani gaskiya zai ɗauka. To sai gwamnati ta yi hubbasa, mu ma kuma yawan mu sai mu dinga yin irin waɗannan tarurruka muna wayar da matasan kai, ana haɗuwa ana ganin menene silan abin da ya kawo wannan abin, sannan kuma ya za a magance shi. To da irin waɗannan tarurrukan da kuma amfani da abubuwan da aka ji a wurin, muna ganin insha Allah za su yi tasiri har a ga cewa wannan abin ka ya zama tarihi. Da fatan duk wanda ya zo wannan wuri zai ci gaba da bada nashi gudunmuwa. Allah ya saka mu kowa da alheri, kuma Allah ya sa kowa ya koma gidan shi lafiya.
Bayan nan dai matasa musamman daga arewacin Najeriya suna ta yunkurowa a fannoni daban-daban don ganin cewa sun kawo sauyi a yaki da matsalolin tsaro da kuma bada gudunmuwa a cikin al'ummar su, kamar yadda alƙaliman ƙiddiga a yanar gizo suka yi nuni. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin, ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma, domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su, da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ɗaukar matakan kariya. Kuma shirin yakan faɗakar ya kuma ilimantar da ku. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon koda wadda ke ci gaba da addabar mutane a fadin duniya, kuma cuta ce wadda babu babba babu yaro, wato kowa na iya cin karo da cutar, sai dai mutane marasa galihu da kuma masu fama da cututtuka kamar ciwon siga, hawan jini, shan taba, sigari su suka fi hatsarin kamuwa da cutar. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima dake jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani akan ita kanta kodar da kuma ayyukanta a jikin dan adam. Likita gare ka.
Kodade da farko Allah ya halicce shi guda biyu a jikin kowane dan adam. Muna da guda daya a tabarin dama na ciki, sai kuma muna da guda daya a tabarin hagu na ciki. Wannan aikin kodan kuma suna nan manya kamar haka. Na farko dai akwai regulation da kuma balance na metabolite, wato aka ce regulation shine daidaitawa na wasu sinadare na jikin dan adam, inda ba a so su yi yawa da ba a so kuma su yi kadan. Wannan sinadaran sun hada da irin su sodium, irin su potassium, irin su calcium, irin su phosphorus tare da sauransu. Yayin da ya kasance sun fara yawa jikin dan adam kuma, to sai kuma wannan koda ya fara aiki na biyu, rage yawan su, wato sai kasance cewa yana kokarin balancing wa'innan metabolite din ba ya rage yawan su, wato rage yawan su ta fannin yin fitsarin su, amma ba za hakan baya yiwa sai ya kasance cewa ya babban aikin shi na uku, wanda shine kuma tace jini. Dan duk wannan sinadaren da na faɗa ana samu su ne a cikin jinin mutum wanda yake zagawa, wato yayin da yake kan zagawa yana zagawa yakan shiga wannan kodan, ya shiga wannan kodan shi kuma koda aikin shi ne ya tantance abinda mutum yake buƙata bukata sai ya bar masa a jikin shi sai kuma ya cire abin da mutum baya bukata sai a yi fitsarin shi. So wannan na regulation da na faɗa tare da blood filtering da kuma waste product excretion duk shine manya-manya daga cikin ayyuka wato ainihin na wannan kodan. Ba zallan haka ba, yayin da ya kasance akwai ruwa wanda jikin mutum baya bukata wanda ba wai daga yawan shan ruwa ba ko kuma daga yawan cin wani abin da ruwa zai iya jawowa, a bisa ga magani ne, a rashin lafiya ne ko wani makamancin haka, to kodan ne kan taimaka gurin tace wannan ruwan sai fitar da shi wanda mutum baya bukata sai bar masa ruwan jikin shi ne yake bukata. Wa'innan suna daga cikin waɗansu daga cikin manyan aikin koda. So kenan in mun fahimta ba zallan tace jini bane yake nufi shine aikin koda, a'a, hadda daidaita sinadaran da na maimaita a baya tare da fitar da sinadarai marasa kyau irin su creatinine, irin su urea, irin su ammonia, irin su amino acid, irin su potassium din da suke yawan da za su iya jawo matsala a jikin mutum. So duk yana taimakawa wurin fitar da su, hadda irin su bacteria ma, duk mutum ya dan samu cuta daya biyu sai garin sa gashi ya samu cuta amma kuma bai sha magani ba, to Allah ya rufa masa asiri ko da shi ta tace wannan cutar ne daga cikin jikin jinin shi, daga cikin jinin shi sai suka yi fitsari shi. Amma kuma wani abu wani gudu ba hanzari ba, yayin da aka zo aka ce acute kidney injury ko kuma acute kidney failure, so duk wannan bayanai da nayi na aikin koda, kodan ba ta iya yin su yanda ya cancanta ko ba ta iya yi gabaki daya ko kuma tana iya yi amma ba yanda jikin dan adam yake so ba, wato kenan ba ya iya daidaita wa'innan sinadaran, wato kenan ba ya iya tace jini ya kasance ya cire wannan dattin, ba ya fitar da fitsarin yanda ya kamata, so sai kasance ya tsaya a jikin dan adam din da kuma ba a bukata. So shine yake nufin na wannan acute kidney injury. Acute kalma ne wanda yake nufin abu wanda ya faru cikin dan kwanaki zuwa satuka, musamman sati shida ya kasa, duk abin da ya wuce haka kuma to ba a considering din shi a matsayin acute. Wato shine acute din kenan, kidney shine koda injury din kuma shine wato ainihin za a ce ciwo a Hausance, amma kuma ba ciwo bane, yana nufin cuta a wa'innan bayanai kenan na acute kidney injury.
To likita, kamar wasu alamu ne ke nuna cewa kodar mutum ta fara samun matsala?
Ba dole kasance ya zo da irin wa'insu alamu ba manya, yawanci sai an ja jini ne a asibiti an zo an gwada wa'innan sinadarai manya kamar haka, akwai irin suna creatinine, akwai na urea, akwai kuma other electrolytes musamman potassium ma haka. So yanda suka sama sosai, wato yana nufin akwai su sun yawa a cikin jinin mutum din da ya kamata a ce mutum ya bi tsarin su, amma kuma sun gagara tacuwa daga wannan koda. Kuma babban matsalan da yake jawowa shine ba abun mamaki bane, matsala ne daya ko biyu ko uku ko hudu yake jikin wannan kodan ya hana tacuwan wa'innan sinadarai da na faɗa na su creatinine, urea da potassium, ammonia, su amino acid tare da sauran sinadarin da ba a dai bukata a cikin su.
Shin menene ma yake sa a ce koda ba ta iya aiki yadda ya kamata?
Daga cikin su dai muna da su manya guda uku, akwai prerenal, muna da renal da kuma postrenal, yanda aka raba shi kenan. Shi renal din ana iya kiran shi ma da intrarenal. Muka fara daga prerenal causes, wato daga cikin abubuwan da suke iya jawowa koda ya samu matsalan da har sai an kira shi da acute kidney failure. Number one, akwai low cardiac output. Low cardiac output shine kasance cewa zuciyar mutum yana buga jini kuma yana bugawa amma kuma ba wanda ya kai yawan da har jini yana kaiwa gurin koda ba. So kuma kenan in jinin bai kai gurin koda ba, so kenan koda ba zai samu ya tace shi yanda ya kamata ba. Na biyu, akwai low blood pressure, wato wanda suke da low BP kenan. Akan ce mutum yana da low BP ne mace ne ko namiji, yayin da ya kasance cewa systolic din wato na saman kenan yayi kasa da 90, wato less than 90 kenan, diastolic kuma yayi kasa da 60, wato if it is less than 60, wato duk inda aka ga koda ma 89 ne aka ga 59 for example, to wannan ana considered shi a matsayin mutum ne wanda yake da low blood pressure. Other than that one, wanda mutum yana da 91 yana da 60 daidai, wannan ba a kira shi a matsayin low blood pressure ba, sai da ana kira shi low normal blood pressure, sai dai ya yi kasa amma sai dai ba a so ya kai wannan kasan. So yayin da ya kasance cewa jini yana yin wannan kasan, yana yin wannan kasan, to koda ba ya samu isasshen jinin da har zai samu ya tace shi, shi ma yana iya jawa irin wannan matsalan. Na uku, muna da cardiogenic shocks ko kuma hypovolemic tare da hemorrhagic shock. Cardiogenic shock yana dan ibi da low cardiac output, shine yayin da ya kasance zuciyar ba ta buga isasshen jini a jikin mutum, wato wanda zai kasance ya je gurin kwakwalwa, ya je gurin huhu, ya je gurin hanta, ya je gurin shi kanshi kodan, da har zai kasance kodan ta iya tace wannan jinin, ta iya wato ainihin regulating wannan su sodium, su potassium, su wato ainihin calcium din da jikin mutum yake bukata, ta yi regulating su blood pH level, su bicarbonate tare da sauransu haka. So on the other hand, kuma hypovolemic ko kuma hemorrhagic shock, musamman aka ce hemorrhagic kalma ne wanda yake nufin jini, wato yayin da ya kasance cewa jinin mutum yayi kasa musamman acutely, aka ce acutely na cikin kankanin lokaci, wanda aka bi samun shi a babba ta hanya guda biyu. Na farko dai, yayin da aka samu hatsari ne wanda shine yafi aukuwa sosai shine mutum zai iya zubar da jini na biyu kuma yayin da mace ta aiko alal misali ita ma za ta iya samu irin zuban jinin da zai iya cause irin wannan hemorrhagic shock din nan so yayin da kasance jinin jikin mutum yayi kasa saboda daya daga cikin abubuwan da na faɗa ko ma waɗansu dalilai wanda ba su ba cikin dai dan kankanin awanni to shi ma yayin da kodan baya samu isasshen jinin to yakan iya bugawa sannan gaba akwai severe burn shine kuna mai muni wanda ya ci jikin mutum sosai wannan kunan kuma ba sallan matsalan koda zai jawo ba wanda zai ci a to me haɗin kuna a hannu da kafa da kuma matsalan koda eh tabbas dan uwana akai a gaba zan zo na yi bayani akai wannan kunan in yazo ya riga da ya fitar da fatar mutum wato ya exposing fatar mutum to bacterial infections to fungal infections to a lot of other infections wanda su iya shiga jikin mutum wato kenan ba sallan matsalan koda zai jawo ba har da matsala wato ainihin su bacteria da har da matsalan rashin lafiya sai sa duk mutumin da yazo da irin wannan kunan yawanci a ICU ake admit ishi musamman in kunan ya riga da ya muni saboda ana tsoron za a iya samu kidney failure za a iya samu a lot of other systematic conditions inda indai ba a wurin ba za a iya managing ɗin shi da kyau ba sai kuma akwai sepsis shine yayin da cutan bacteria yayi yawan da indai ba an shawo kan shi da magunguna masu ƙarfi masu kyau ba a asibiti yanda ya cancanta ya shiga cikin kodan ya zo ya barna ya shiga jini yana ta zagawa musamman ya kasona ba shi septicemia wato cuta ya shiga cikin jini kenan ya zaga kwakwalwa ya zaga zuciya ya zaga huhu da hanta da koda tare da sauransu so in ya dade yana wannan to yakan iya cinye wannan matsala na wato ainihin koda sai kasance cewa kodan ba ta iya tace jinin yanda ya cancanta saboda bacteria yayi yawa shi ba zai iya fita ba kuma yashi nan ba a samu maganin da ya cancanta ba to shi ma yana iya cikin manyan causes din da suke jawo wannan acute kidney injury din akwai kuma severe malaria wato yanda malaria yayi tsananin da yayi muni musamman yake 3+ ko 4+ musamman yafi aukuwa ga yara wanda suke shekara 15 yayi kasa so amma manya ma zai iya kama su amma yafi kama yara so ana ganin malaria a matsayin cuta na abun wasa a yayin da aka samu hyperparasitemia wato yayin da shi wannan parasite din malaria din yayi yawa a jinin mutum yakan shiga koda sai zo yayi barna sai kuma dehydration shine rashin ruwa a jiki to in mun tuna manyan hanyoyi guda biyu da mutum zai iya samu rashin ruwa a take a yanzu yawanci shine yayin da ya amai ko kuma yayin da ta yi gudawa ko kuma yayin da ta yi amai yayin da ya gudawa yayin da kawai dai mutum ya kasance ya rasa ruwa a cikin shi balle kuma Allah sauke ga amai ga gudawa a hade su sai wanda suke yawan samun cututtuka irin su cholera din nan ana bukata ta kara musu ruwa ko wanda mutum ya zo da gudawa yayi so 10 yayi so 15 yayi so 20 Allah sauke babu nan da za a zo a ce a ta bashi ORS ko kuma ta bashi zinc wanda zai tsayar da gudawa a ai abin da ya zo ya rasa nan dole a maida in ba ka ba kodin nan nashi zaga creatinine su urea tare da sauransu sun fara yin sama wato sun fara fusata kenan sun fara kokarin dagawa wa koda hankali sai kasance koda kuma bai samu daman wato ainihin yin aiki ne cancanta ba to shi ma yana iya jawo wannan acute kidney failure din.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a Latinas anan zamu dasa aya a cikin shirin. Sai ku tare mu a wani makon don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya nan gabatar ke cewa mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Dominic Alancha na Dynamic World Assembly New Caro. Jawabinmu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew sura 25 aya 31 zuwa 40. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba amma sakon da wannan wurin ke koyar mana Yesu ne ya koyar ma al'umansa da cewa duk abin da za ka yi kayi dan Allah ba za ka yi dan mutum bane domin sakamakon mu daga wurin Allah yake ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a idan kayi mai kyau zaka gaji mulkin sa in kuma kayi mumuna ba zaka gaji mulkin sa ba zai bawa kowa sakamakon sa bisa ga abin da yayi wannan wurin ya nuna mana a ciki yace mana duk abin da muka yi wa mutum dan Adam to shi muka masa yace in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku lokacin da bai da abinci mun bashi abinci lokacin lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura, lokacin da yana kishin ruwa mun bashi ruwa ya sha. Duk irin wayannan ayyuka in ka ma dan Adam ne to Allah kake masa. Saboda haka ina kira ga al'umma na Krista da na musulmi da kowa da kowa, kai duk abin da zaka yi kai wa dan Adam ba dan shi bane, to dan Allah kake masa. Saboda a ranan karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu sakamakon sa. Idan ka aikata mummuna zaka samu mummunan sakamako, amma in ka aikata mai kyau zaka samu sakamako mai kyau wanda shine ka gaji mulkin Allah. Saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukanmu mutuna mu yi ma dan Adam alkhairi, ranan karshe za mu samu sakamakon sa. Salamu alaikum.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.